Asabar, watan Ramadan yana da kwana 23 441, kuma yau shine ranar 16 ga watan 5/2020 daidai miladiya. A wannan karatu da muke gabatarwa a gida a sakamakon wannan annoba da take addabar duniya, da muke roƙon Allah subhanahu wataala ya ɗauke mana ita, wannan shine darasinmu na 22 a cikin wannan azumi. Kuma a wannan sura, suratu Saffati, shine darasinmu na 8, wanda mun kai aya ta 102. Za mu tashi daga aya ta 102 ɗin insha Allahu, ko kuma mu ɗauko daga ta 99 don bayani ya haɗe, tare da Alaramma Muhammad Sani a lawan wurin dutse Kano. Malam Alaramma, bismillah, tabbas.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر. فتدعوني إن شاء الله من الظالمين.
نعم حسبك. كوكما قارسا من جسد.
فلما أسلما وتله للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. وتركنا عليه في الآخرين. سلام على إبراهيم. كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين.
نعم. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Annabi Ibrahim alayhi salam, lokacin da aka jefa shi a wuta da Allah ya tsayar da shi ya fito, mutanen sun ji kunya, sun nufe shi da kaidi, amma kuma Allah ya mai da su kaskantattu. To shi kuma bai amfani da damar wajen ci gaba da zama a cikin su ba, sai ce inni zahibun ila rabbi. To ni zan kaurace muku, zan tafi zuwa inda zan bauta Ubangiji na sayahdin. Na tabbatar in na je Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai bani ikon bauta masa. To wannan alƙawari ne da Annabi Ibrahim ya yi wajen dora cin nasara da ibada, kuma wannan ita ce shari'ar da Allah ya shar'anta wa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama. Yace fa idza faraghta fansab. Da ka gama wata ibadar ko ka samu ka kubuta ka tsallake, fa fansa sai ka kafu wajen ci gaba da ibada. Yace rabbi habli min as-salihin, wanda zai zama a cikin mutane na gari. Fa basharnahu bi ghulamin, sai muka yi masa albishir da ɗa yaro kenan, halimin, wanda a tarihinsa mutum ne mai haƙuri. فلما بلغ معه السعي لوقت دايسا يي تفيا تاره دشي يكي شب وادرك سعيه هو سعيه سعي ابراهيم يكي زي يا ثوري ان يد النبي ابراهيم زي ثوري زي زي عند النبي ابراهيم زي زي الفراء كما الملغه يتي ا لوكتين يا كاي شيكارا 13 wasu malaman kuma suka ce ya kai shekarun mafarki kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare yadda a gare shi to qala sai annabi Ibrahim yace a ubangi sanu ta ce falamma balagha ma'ahu sa'aya qala sai ce ya bunayyi a qira'at jumhur kenan qira'ar hafs an afin kuma ya bunayya ko kuma qira'ar afin يا حفص ان اسم عفوا شعبا مع الجمهور سنة يا بني اني ارى في المنام حقيقه انا غني اكن مفرقي اني اذبحك سوى غني ان ينكاك فانظر ماذا ترى دهك كاي نظري كغ مي راينك بند النبي ابراهيم عليه السلام يغا يا wannan dana sake na qala sai dan nasa yace ya abati ya babana if'al ma tu'mar aikata abin da aka umarce ka a cikin mafarki domin kai annabi ne mafarkin annabawa kuma gaskiya ne satajiduni insha Allah min as-sabirina zaka same ni in Allah ya yarda cikin masu juriya juriya kuma jinsin hakuri ne kaga a can aka ce وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ الْحِلْمُ شِينِ حَقُرِي وَنْدَ يَكِي فَارُوَا سَاكَ مُقْفَنْ حَنْجِنْ نِيسَ وَنْدَ أَقْيَ أَبُنْدَ كَتَاكَا كَيِّشِ خُوْدَي كَسَامُ لَادَ اللَّهِرَ خُوْكُمْ وَكَيْكَنْ كَكَاسَنْ شَوَ أَدُونِيَ رْمَايِنْ دِي فِجَارَ مَكَ غَبَشِينِ الْحِلْمُ الصَّبُرُ كُمَ شِينِ تَاكُرَ زُوْتِيَا أَتُورَ تَأَكَنْ وَنِيَنَ يُكُودَ بَاتَاكُ to idan ya hadu da neman yarda Allah kaga shikenan ya zama mai alkhairi a sannan idan kuma mutum yayi shi ba dan neman yarda Allah ba sai dan cimma wani abu na rayuwa to baya baka rasa mutum dai lalle sai ya ci gajiyar wannan zuriyar da to zaka same ni cikin masu hakuri insha Allah falamma aslama lokacin da aslama da shi uban annabi ibrahim kenan wanda an ambace shi da sunansa da kuma shi dan da ba ambace sunansa karara ba aslama suka mika al'amarin su zuwa ga Allah subhanahu wataala watallahu kuma ya kwantar da shi a liljabini ya dora goshin sa a ƙasa kamar yadda ake in za a yanka rago wanadainahu mu kuma muka kira shi an ya ibrahim qad saddaqta ru'ya muka ce ya ibrahim hakika ka gaskata wannan mafarkin naka da kai dan haka ba za mu bakka ka yanka dan naka ba inna kadhalika najzil musinina kamar yadda zani maka haka muke sakawa mutane masu kyautatawa to Allah sai ce inna hadha la huwa al bala'u al mubin lalle wannan jarabawa ce karara a ce ka yanka dan ka kuma ka yadda ka yanka wa fadainahu bi rizqin azim sai muka fanshi annabi ibrahim da wani abin yanka wanda malaman tafsiri suka yi ijma'i akan cewa rago ne azim wanda yake babba wa fadainahu bi rizqin azim wa barakna alayhi aw tarakna alayhi sannan kuma muka bar masa kyakkyawan ambato fil akhirina a cikin mutanen da za su zo a baya kowa in yazo inda yana da addini sai ya karanta wannan kissa kuma sai ya yabi annabi ibrahim da wannan dan nasa wa barakna alayhi wa tarakna alayhi fil akhirin salamun ala ibrahim lalle gaisuwa da aminci tabbata ga annabi ibrahim kazalika najzil muhsinina irin wannan sakamako da muka yi masa haka muke sakawa al muhsinina wato masu kyautatawa innahu min ibadina almu'minina hakika shi yana cikin bayin mu mummunai wa inda idan muka umarce su suna sallamawa kuma su aikata abin da muka umarce su da shi wa basharnahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin sai kuma muka kare masa albu na to karasa
وبشرناه بإسحاق نبيًّا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين.
نعم الله سبحانه وتعالى وباركنا عليه وعلى وبشرناه بإسحاق نبيا sai muka yi masa albishir da samun da Ishaqa nabiyan shi ma annabi ne min as-salihin yana cikin bayin Allah nagari wa barakna alaihi kuma muka sanya albarka gare shi wa ala Ishaq kuma muka sanya albarka ga annabi Ishaqa wa min zurriyatihi ma akin zurriyar ƴaƴan nasa da wancan na farkon da wannan nabiyin muhsinun akwai wanda suke mutanen kirki masu kyautatawa wa zalimun li nafsihi mubin da kuma wanda ya zalunci kansa wanda yake bayyanar da zalunci karara to wannan kissar tana hakaito mana labarin annabi Ibrahim tare da ɗansa kamar da muka faɗa an ambaci annabi Ibrahim su 69 a cikin alqur'ani kuma a fitowa daban-daban abinda a yaren film ake cewa fitowa kamar mu ce episode ko kuma scene daban-daban kuma haka Allah ya ambata mana annabawansa a cikin littafi mai tsarki alqur'ani kala-kala akwai annabawan da Allah ya ba mu labarin tun kan a haife su kamar annabi Yahaya kaga tun kan a haife shi muka ji labarin sannan akwai wanda aka ba mu labarin wato daki-daki na haihuwarsa da abubuwan da suka faru bayan haihuwarsa kamar annabin Musa musamman annabin Musa shine annabin da kusan yawancin bangarorin rayuwarsa an rawaito mana su a cikin alqur'ani saboda shine annabin da yahudawa suke tutiya da shi to sai ya zanto alqur'ani wani masdari ne babba na tarihin addini na wata al'umma wacce take da a wasu haidara a duniya kuma take da makwabtaka da al'ummar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya fito a cikinta domin a koya musu darasi saboda sun sha ƙarya su ce abin da ya zo a Qur'ani ya saba wa abin da yake cikin littafin shi yasa a manhajinmu na bin diddigi lokacin da muke tafsiri a bisa gudanar da tafsiri a kan ƙa'idar fito da abin da Allah yake nufi a cikin littafinsa tare da bayanin hikimomi da hukunce-hukunce yasa wani lokacin muke bukatuwa izuwa mu koma cikin at-taura da linzila domin mu haska wa duniya cewa qur'ani musaddiqan ne lima baina yadayhi wani lokacin kuma idan muka zo kan nukuta kamar yanzu wadda su ahlul kitabi suka soke ta suka ce ba haka take ba to sai mu ɗauko ta a cikin littafinsu wani zai iya cewa to mu ba halin kitabu bane da rabu da mu kawai a ci gaba a'a la'alla maganar tana tafiya ne har zuwa inda wani zai iya ji wanda yake tare da halin kitabu shi kuma wataƙila wannan sai iya zama sanadiyyar shari'a kaga annabi Musa an ba mu labarin sa haka annabi Ibrahim alaihi salam shi ma an ba mu labarin sa gida-gida an ba mu labarin sa da iyayensa da mutanansa to kuma an dan haska mana wani abu na rayuwarsa da iyalansa wanda wannan yana ɗaya daga cikin wani ɗan ɓangare na family life rayuwa ta iyali alhayatul usariya ta annabi Ibrahim alayhi salam duk da cewa ɗan ɓincino mana aka yi sai Allah ya ce mana Allah ya yi masa bishara da ɗa wanda yake mai haƙuri wannan ɗan nasa mai haƙuri shi ne kuma kissar yanka ta faru a kansa wanda mun yi imani da Allah mun gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan cewa wannan kissa ta faru kamar yadda alqur'ani ya suranta mana kuma shi wannan da annabi Ibrahim ya yi mafarki a cikin mafarkinsa cewa gashi yana yanka wannan da to mafarkin annabawa gaskiya ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya gaya mana cewa ru'yal anbiya'i haqqun hadisin yana cikin bukhari cewa mafarkin annabawa gaskiya ne to sai take annabi Ibrahim kasancewar ya san cewa wannan mafarkin nasa gaskiya ne
sai ya ba wannan dan nasa labari akan cewa to ga abin da na gani dan ya taushe shi kuma a babi na da'awa sai sai maka fanzur ma za tara duba ka gani a me shawararka menene shawararka me ra'ayinka ma za tara ya ka gani saboda ya san cewa shi ma wannan dana sa zai mika wuya kuma ya sallama akan umarnin da Allah subhanahu wataala yayi musu Muhammad Shaharor ɗaya daga cikin mufakkirun wanda ya halaka a ƴan watannin baya ina jin bai fi wata biyu ba ko uku a wannan shekara ɗaya daga cikin wanda ake danganta su da al-madrasa al-aqlaniya ta zamani wanda suna da tayyar ɗinsu waɗanda suke fassara Qur'ani a bisa irin tsariƙa ta baɓiniya da kansu suke nemawa nassi makoma a matsayinsu na suna ɗaukar kansu masu hankali alayhi min Allah ma yastahiqun Muhammad Shaharor yake cewa wannan mafarkin da Annabi Ibrahim yayi astaghfirullah al-azim kalma ce mara kyau ya faɗe ta amma ababi na yi masa raddi cewa kawai dai shi Annabi Ibrahim zuciyarsa sai ta raya masa amma ba wani zancen umarnin Allah kaga wannan kafirci ne karara ka ƙaryata abin da ubangiji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma ya tabbata da dalili wanda yake ingantacce kai kuma ka dora wa annabin Allah bin san zuciya saban tare da cewa kuma dalili ya inganta akan cewa annabawa mafarkin su daidai ne duk abin da annabi ya yi mafarki ya gani daidai ne wannan zai ja mu zuwa bayani akan mafarki wanda yake bayani ne mai tsayi sosai kuma gaskiya ba mu da lokacin da zamu shiga cikin bayanin mafarkin da yawa saboda lokaci yana ƙurewa kuma gashi yanzu ana cikin goman ƙarshe muna dab da kammalawa insha Allah tabaraka wa ta'ala amma Allah ya yarda idan muka samu dama wacce zamu iya yin bayani sosai ƙwarai da gaske zani duk annabi in yi mafarki gaskiya ne kuma Qur'ani ya ba wa mafarki muhimmanci ga suratu Yusuf kusan ginshikin ta ma ya ginu akan mafarki ne inni ara fil manami yake cewa ya abati inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wash-shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin sannan ga mafarkin wayannan mutane biyu cewa inni yake cewa qala ahduma inni arani a'tiru khamra wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru minhu sannan kuma ga mafarkin sarki cewa ya ayu al-malau inni ara fil inni ra'aytu sab'a baqaratin thimanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'a sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat kuma duk aka fassara su kaga wannan batun mafarki ne ba ina magana mafarkin annaba ba tukuna sannan kuma annabi Yusuf Allah ya nuna cewa ya ma bashi fassarar mafarki da kansa yake cewa rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith sannan idan muka dauka a cikin ga wannan sura da ta nakalto mana mafarkin annabi Ibrahim sannan ga mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin suratul furqan a suratul anfal Allah subhanahu wataala ke cewa idh yurikahumullahu fi manamika qalila wa law arakahum katiran la fashiltum da kuma mafarkin sahabbai wa idh yurikumuhum wannan ko dake wannan shi gaske ne wa idh yurikumuhum idh taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yukallilukum fi a'yunihim liyqdi Allahu amran kana maf'ula to anan iskaliya da take karkashin wannan tarin ayoyin shine wane ne wannan dan gulam fabasharnahu bi gulamin halim to abinda aka nakalto daga jamhara na malaman tafsiri al-imam ibn kathir Allah ya ji kansa da rahama الامام القرطبي الامام الالوسي الامام محمد الامين الشنقيطي الإمام البغوي، الإمام الشوكاني، الخازن، جلال الدين المحلي، جلال الدين السيوطي تندشي قالة بنجرة da kuma Suyuti din a cikin risalar alƙawul al-fasih fi ta'yin az-zabih na faɗi Khazin ko Fakhruddin Razi a cikin mafatihul ghaib da kuma wato Sa'alibi a cikin tafsirin sa da Baydawi a cikin tafsirin sa kai da jamhara ta kusan duka malaman tafsirin da muka gani in banda tsirari irin su Qurtubi waɗanda suke kawo ra'ayyukan guda biyu amma sai shiru sai dai za ka ga a cikin maganarsu akwai ƙarfin cewa sirrin jayar da cewa az-zabih ɗin nan wanda aka yanka ɗin nan shine annabi Isma'il alayhi salam. Wannan kuma ita ce maganar da ya kamata musulmi ya yarda da ita. Dalili kuwa saboda ƙarƙashin wannan mas'alar a kanta ne manyan sahabbai su Sayyidina Umar, su Abdullahi ibn Abbas, su Abdullahi ɗan Umar da manya-manyan sahabbai duka suka tafi akan wannan mas'ala. Cewa annabi Isma'il alayhi salam Yahudawa a cikin da Kiristoci su kuma sun karkata akan cewa wannan dan shine annabi Ishaq. Aka samu wasu tsirari cikin musulmai suka mara musu baya akan cewa annabi Ishaq ne. To dalilin da yasa aka samu wannan sabanin shine saboda shi wannan dan mai hakurin nan da juriyar nan a kansa Allah ya yi alkawari na har abada kuma shi ne wanda a cikin littafi mai tsarki ɗin Bible aka yi alkawarin za a rubanya zuriyarsa har izuwa ƙarshen duniya kuma a cikinsu za a tashi annabin ƙarshe kuma shi ne zai zo ya cikasa abin da duka annabawa suka zo da shi. To in ya zama Isma'il to kaga kenan in ya zama wannan annabin da aka yanka za a yanka shine annabi Isma'il to kaga kenan zai zama ba a cikin zuriyar bani Isra'ila ya fito ba kenan. To su kuma sun fi so a ce Ishaq ne tunda Ishaq shine baban Yaqub wanda shine kuma baban bani Isra'il. An fahimta ko? Kamar yadda na faɗa a wannan zamanin an samu ƴansu da suke ƙoƙarin ƙarfafa wannan ra'ayin na Yahudawa wanda aqallu ma yuqalu fihim wallahu a'lam shine a iya cewa zalla musamman kaga malami yana da awa yana kiran mutane zuwa ga tafarki madaidaici kuma sannan a irin wannan rintsin na maganganun da malamai ulama rabbaniyun su tafi akan cewa ga yadda matsala take kai kuma kazo kana ta kokarin kawo dalilai da wayansu abubuwa da suke nuna maka cewa da suke nuna cewa wannan ba annabi Isa'il bane sai ga dai ko dai mutum dama yana so ya karfafi mashru'i na Yahudawa ne domin su so shi ko kuma dama dasis ne an daso an turo shi cikin musulmai ne domin ya sa rudani ko kuma ka ce musulmi ne malami ne wanda ya tafka babban kuskure wanda za a nema masa kafara a ce ubangiji Allah ya ce masa. To anan su kansu Yahudawa da Kiristocin da suke cewa annabi Ishaq ne ƙarya suke domin Bible idan ka bibiye shi ka bibiye nassoshin da suke cikin Bible zaka ga sun sabawa wannan abin da suke rihawa na cewa annabin ƙarshen zamani za a turo shi a cikin bani Isra'ila ne kuma shine wanda aka yanka shi din nan. Misali idan kowa ya sani hatta addini al-musulunci da alqur'ani ya tabbatar mana da cewa zababbiyar al'umma a wancan lokacin su ne wa bani Isra'il ko ba haka bane ba Allah ya fifita su akan talikai na wancan lokacin kuma Allah ya sanya su su ne shugabannin duniya. Idh qala Musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum idh ja'ala fikum anbiya'a Allah a cikin ku ya sanya annabawa wa ja'alakum mulukan kuma ku ne sarakuna wa ataakum ma lam yuta ahadun min al-alamin kuma aka ba ku abinda ba wani mutum da aka bashi a wancan lokacin. To amma a cikin Bible din ai Allah ya nuna cewa zai kwace wannan matsayin da ya ba su zai mai da shi zuwa ga wata al'umma. Misali ina da Bible anan muduba littafin Genesis shine littafin farawa shine littafi na farko a cikin Bible a sura ta 17 aya ta 20 Book of Genesis littafin farawa kenan shine littafi na daya sifur takwin muke cewa sura ta 17 aya ta nawa nace sura ta 17 aya ta 20 abinda Bible yake cewa a sura ta 17 aya ta 20 kuma ku biyo ni yake cewa mu fa fara daga aya ta 19 yake cewa and God said kuma sai Ubangiji yake cewa Sarah your wife shall bear you a son indeed matarka Saratu za ta haifa maka da tabbas and you shall call his name Isaac kuma za ka kirawo shi da suna Isiyaku and I will establish my covenant with him kuma zan tsayar da alkawari na akan sa akan wa kenan annabi Isaku wa uqimu ahdi ma'ahu ayatul injila talarfi kenan wa ma'a zurriyyatihi min ba'dihi ahadan abadiyan tare da zurriyarsa bayan sa alkawari na har abada sai ce an for Ishmael amma game da annabi Ismail a sura ta 20 a aya ta 20 kenan I have heard you naji addu'ar da kai game da shi behold I have blessed him to ka saurara hakika na sanya masa albarka and I will make him fruitful kuma zan sanya shi ya zanto mai yaduwa mai albarka kenan ko ta yaduwa and will multiply him exceedingly kuma sannan zan rubanbanya zuriyarsa kwarai 12 princes shall he beget zai haifi sarakuna 12 kaga anan wannan sura ta aya ta 20 tana nuna Allah zai sanya annabi Isma'il ya zama mai albarka kuma sannan zai zama zuriyarsa za ta zama mai yaduwa to wani zai ce ai kai maganar cewa Allah ya yi magana a cikin aya ta 19 cewa zai sanya alƙawarin sa akan annabi Ishaqa to kuma Allah ya sa shi yasa yawancin annabawan suka ta fitowa daga bani Isra'ila amma idan ka koma cikin Book of Deuteronomy shine ake cewa littafin kubuwar shari'a dama ai injila ce wannan ko littafin Yahudawa da fitowa a farawa shine ake ce masa Book of Genesis sai kuma sifurul kuruj shine fitowa labari da tarihin annabi Musa da ya fito da bani Isra'il shine ake ce masa sifurul kuruj fitowa Book of Exodus sannan sai Deuteronomy shine sifurul tasniya shine sai ce masa kubuwar shari'a ko kuma ayan suka canja shi ko maimaitawa shari'a sannan kuma sai Leviticus shine sifurul lawiyin sai Book of Numbers sifurul adad lambobi to a cikin Book of Deuteronomy littafi a sura ta 32 aya ta 21 take cewa la littafin Deuteronomy shine sifurul tasniya sura ta 32 aya ta 20 sura 21 aya ta 21 sura ta 32 aya ta 21 sura ta 32 sama sura 34 ne da shi aya ta 21 wanda aya ta 21 nan tana nuna mana cewa wannan alƙawarin da Allah ya da ya yi wa annabi Ibrahim cewa zai sanya albarka ga annabi Ishaq kaga kenan annabawa su ta fitowa daga zuriyarsa mulki nasu ne ko to a wannan ayar Allah yana nuna to tunda kuma suka bijire masa zai kwace wannan mulkin zai mai da shi zuwa ga wata al'ummar da ba kaga alƙawarin ya tashi daga Ishaq ya koma kan Isma'ila kenan ya nuna kenan shi Isma'ilan nan shine wanda Allah subhanahu wataala ya alƙawari akan ta cewa zai faru gashi abin da surar take cewa they have moved me to jealousy with that which is not God Allah yace kamar da suke fada sun riga sun motsa fushina ta hanyar bautan wanda ba Allah ba. They have moved me to jealousy with that which is not God. Sun motsa fushi na su bani Isra'ila kenan ta hanyar bautan wanin da ba Allah ba, kaga sun bauta dan maraki ko. They have provoked me, kuma sun fitatar da ni. Me suka yi? To they have provoked me to anger with their vanity, ta hanyar bauta wa gumakansu. And I will move them to jealousy with those which are not a people, to nima zan dauke matsayin nasu, zan dauke matsayin nasu in mai da shi kan al'ummar da take. To a Bible din yanzu misali in ka koma RSV, Revised Standard Version, shine da lafi muke cewa al-nuskatul qiyasiyatul mu'tamada, wanda tara al-rammumi akai gangaran daga dariƙoƙi da mazhabobi na kristocin duniya gaba daya, aka tara su sun kai mutum 32, wanda su ne ƙarshen ilimin Bible a duniyar wannan lokacin. To sai aka ce to su dauki kwafi ɗin da shi ne ake tunanin ya fi nagarta a Bible. Kun san shi Bible tattanja shi ake lokaci bayan lokaci, yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi, su yi nazari su gani ƴan kunji-kunjin da ake samu da ƴan matsaloli. To Allah a samu ayi reconciling, ayi negotiation a kan magana ɗaya mai kyau. To shi ne sai aka zaɓi King James Version, Nuskhatul Malik James, sarkin Ingila, wanda shi ya ɗau nauyi aka buga ta tun a wancan lokacin. To wai ita ce wacce take ma ta fi kowacce. To da suka zauna, to duk abin da zai iya kawo matsala ga Kiristanci ko zai iya tada hankali sai aka goge shi. Ka faji da Allah. Amma su ma duk da haka suka ce a cikin don haka idan ka duba cikin tasbirin da suka yi na wannan littafin, tukunan al-ramamin sun haɗu a jawabinsu akan cewa tare da cewa ita kanta wannan kwafi ɗin na Malik James cike yake da masifu iri daban-daban. Sun ce defect, it contains great defect, wanda defect da ta ƙila in ba mu 'yan hadisi ba, almajiran hadisi ba, kwane zai iya gane me yake nufi da defect ba. In an ce defect ana nufin illa. To amma ba illa wacce kake tunani ba. Illa shi ne wani sababi ne wanda la'alla zai iya ɓuyarwa ragowar mutane. Amma in an bashi yana sukar nagartar nassi, a zahiri kuma sai ya kamar bashi, wanda a ciki akwai idradi, akwai iftiradi, akwai tahrifi, akwai taharifi, akwai gasunan dai duk daga loka a turancen ma akwai interpolation, akwai contradiction, akwai gasunan Brigid. To a nan idan ka duba asalin Bible ɗin da aka fassara a Larabci, abinda nassin yake cewa laqad hayyaju ghayrati, sun motsa mun fushina, bi ibadati awsanihim, ta hanyar bautar gumakansu su bani Isra'ila, wa askhatuni bi asnanihim, sun kuma fusatar da ni ta hanyar bautar gumaka albatila na banza, lizalika sa usiru ghayratahum bi sha'bin mutawahhish, zan wato tayar da fushinsu nima da wa'ensu al'umma wa'anda suke ƙauyawa, wa ughizuhum bi ummatin ummiya. Wannan shine nassan a cikin asalin Bible, amma a zamansu sai suka shafa ummatin ummiya. Saboda in aka ce to the latest nation, to dama kuma Allah ya ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan, Allah shine ya dauko annabi daga cikin al-ummiyin. Da ko Bible yake cewa zai canja su da ummatin ummiya, to kuma sai ga ummatin ummiya din wanda ba sa rubutu sune Larabawa, bani Isra'ila suna rubutu suna karatu. Kaga kenan Bible ya nafsanta cewa Allah ya yi alƙawari zai sanya albarka ga Ishaqa kuma ya sanya, amma kuma Allah ya yi alƙawari zai dauke wannan albarkar zai dada ita zuwa gaba wata al'umma wacce ba ta karatu. Sai suka mai da ita yanzu in ka koma cikin Revised Standard Version, with foolish nation, a madadin illiterate nation. Illiterate su ne ummiya, ummiyin, an fahimta ko? To sannan idan wannan dalili na biyu kenan. Dalili na uku, asalin albarkar da Allah ya sanya wa Annabi Ishaq ta bayyana ne ga mutanensa wanda har suka kafa headquarter a inda suke zaton cewa a nan dutsen Sihiyon yake shine Zion. To a cikin littafin Matta a Al-Injila kenan, Book of Matthew sura ta 21 aya ta 42 zuwa 43, Allah ya yi alkawari a cikin Bible din cewa headquarter ma zai dauke ta gaba ɗaya, zai mai da ita zuwa wani waje. Bari mu ji, to ina ne littafin Matta sura ta 21 aya ta 42 zuwa 43, Book of Matthew ko littafin Matta, Book of Matthew sura ta nawa nace? Arama baka bina, sura ta 21 aya ta 42 zuwa ta 43, sura ta 21 aya ta 42. Ku ji abin mamaki, ku ga wai ya ake mutane suke sakin gaskiya ne. Aya ta nawa nace? Yawwa, aya ta 41 take cewa sai suka bada amsa, they say unto him, sai suka gaya masa, he will miserably destroy those weak men, cewa wa'annan ashararren mutanen Allah zai halakar da su. And will let out his vineyard unto other husbandmen, sannan kuma wannan alkaram din shine inabi, Allah zai dauke shi ya bawa wa'ansu manoman daban, wa'annan manoman which shall render him the fruit in their season, wa'anda su ne za su dinga nome amfaninsa a kowane lokacin amfani. A nan kaga an sifanta saƙon Allah da ne da inabi. Su kuma bani Isra'ila an sifanta su da mugayen mutane, kuma Allah ya ce zai ɗauke wannan gonar gaba ɗaya ta inabi, zai danka ta zuwa ga mutanen da su kuma za su dinga girbar amfaninsa kowace shekara. Wannan kaga ashe yana nuni akan cewa Allah zai ɗauke wannan amfanin, zai dada shi zuwa ga wata al'umma daban, wanda ita ce wadda annabin da ya haifi ya zama kakan annabin wannan al'umma shine wanda aka yanka a nan. To barka ji aya ta 42 da take cewa Jesus said unto them, sai Annabi Isa ya gaya musu, did you never read in the scriptures, ku buku karanta bane a cikin littattafai, the stone which the builders rejected, cewa dutsen da magina suka ƙi yin amfani da shi, birkiloli ana miƙo musu sun ce su ba za su yi amfani da shi ba. Kaga saƙon da nazo da shi kenan ko? The stone which the builders rejected, sai ke cewa the same is become, wannan a turancin Bible kenan, in haka ake fassara shi, kaga sai has become, is become the cornerstone. A kuma wani sharhi, it has become the head of the corner, yanzu ya zama hajarul zawiya, ya zama dole sai da shi za a yi gini. This is the Lord doing and it is marvelous in our eyes. To abinda Allah zai yi kenan, kuma wannan yana kan idanmu. Sai Annabi Isa ya ce a cikin aya ta 43, therefore I say unto you, dan haka ina ƙara jaddada muku, the kingdom of God, mulkin Ubangiji, shall be taken from you. Yuwa kenan, za a ɗauke shi daga gare ku, suwa su bani Isra'il, and given to a nation, za a mayarwa da wata al'umma, bringing forth the fruit thereof, wa'anda su za su dinga kawo amfaninsa a kowane lokaci. Wata al'umma kenan, al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wannan ya nuna kenan in suna son su amfani da wannan wannan kissar domin cewa Annabi Ishaq ake nufi, to kaga ga Bible din su yana ƙaryata su. To yanzu ka iya cewa to mun ji an ce za a ɗauke kingdom of God daga gare su a maida shi zuwa wata al'umma, suna karanta a cikin to al'ummar dai mu din ne dai, sai mu ce a'a, mu koma Book of Deuteronomy. An faɗa mana ko su waye al'umar a cikin Book of Deuteronomy, precisely a cikin littafin kubuwar shari'a, sura ta 18, aya ta 18. To anan ma anan ne zaka ga san zuciya irin na ahlul kitab. Book of Deuteronomy, sura ta 18, aya ta 18. Abin da kake cewa sura ta 18, aya ta 18. Ubangiji ya ce, I will raise them up a prophet from among their brethren. Zan aiko annabi daga ƴan uwansu, ma'ana ba daga cikinsu ba, daga ƴan uwansu. Like unto you, and I will put my words in his mouth, and he shall speak unto them all that I shall command him. Zan aiko shi daga cikin ƴan uwansu kamar yadda kai kake a cikinsu, annabi Isa. Kuma zan sanya kalmomina a bakinsa ya dinga yi musu magana da irin abin da na umarce su da shi. To waye wannan annabin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko? Shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Sannan ka sake koma cikin littafin, kaga ya ce brethren, ko they are brethren. To dama kuma ai Laraba ƴan uwan Yahudawa ne, saboda Larabawa Banu Isma'il ne, Yahudawa kuma fa Banu Ishaq. Kaga kenan sun zama ƴan uwan juna. To be precise, haddathuna annabi Muhammad ma a cikin littafin Genesis, farawa sura ta 17 aya ta 20. Amma shi ma lil asafi shadid, yanzu sai suka canja daga sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sai suka canja shi da wani abu. Aya ta sura ta 17 aya ta 20, kamar yadda na gaya muku. Abinda take cewa shine wacce na yi mana kotun ma wani bangare nata, cewa amma Isma'il, as for Ishmael, I have heard you, behold, and I have blessed him. Yake cewa Isma'il, fa qad istajabtu li talabika min ajalihi sa ubarikuhu, kuma zan sanya mata albarka haqqan, wa aj'aluhu musmiran, kuma zan sanya shi ya zama mai ƴaƴa, wa ukaffiru zurriyyatihi jiddan, sannan kuma zan yawaita zurriyarsa da yawa. To wannan zurriyatihi jiddan din, canja shi suka yi a wannan revision din da suka yi. Amma asali a tsohon Bible na Larabci, wa ukaffiru zurriyatahu bi majmaj. To shi ma kuma da yake kasa asali Bible ba da Turanci ya sauka ba, ba da Larabci ya sauka ba. Asali shi annabi Isa ba a bai rubuta Bible din ba, shi dai yana yi musu wa'azi. Da ya koma ga Allah ne su wa'annan manzannin hawariyawa, kowa sai ya tace ɗan abin da ya sani daga annabi Isa. To in yato wannan shi ne abu kalmomin annabi Isa. Barnabas yana da nasa, Luka yana da nasa, Matta yana da nasa, wane Peter, Butrus yana da nasa. To kuma daga baya shi ne sai Paul ya zo ya harhaɗa gaba ɗaya, ya ƙara da wasiƙu da sauransu, shi ne aka tabbatar da wannan Bible ɗin da muke da shi. Sai kuma aka ƙara da At-Taura, wa'annan littafai guda biyar da na faɗa, kuma da tarihin annabawa tun daga kan annabi Adamu har izuwa ƙarshen annabawan Bible, wanda shine annabi Malachi, shine prophet Mahmu. Kaga ba mu san wani annabi Malachi ba ma. To asalin yaren Aramaic din, Book of Aramaic, abinnan language, Aramaic language, al-lughal araniya, ana sa ran da ita annabi Isa ya magana. Kuma mutanen da suke wannan wajen da Aramaic din suke magana, wanda su a yarensu Ubangiji ana faɗarsa da suna Rabbu, ana nufin Ubangiji, ana kiransa da suna Al'abu. In an ce Uba ana nufin Ubangiji. Sai za ga annabi Isa an ce masa ɗan Allah, annabi Adam ma an ce mishi ɗan Allah, Isra'ila an ce mishi ɗan Allah, Maryam Magdalin an ce mata ƴar Allah, Banu Isra'ila an ce musu ƴaƴan Allah, wane ma an ce. Abin da ake nufi shi ne bayin Allah. Kuma za su ga yawanci da aka tashi tarjamawa, ana tarjamawa gaskiya tana fitowa, ana sake goge ta. Yasa Allah ya ce yuharrifuna al-kalima amma wa bihi, an ce hatta ma wa ukaffiru zurriyatahu bi majmat, din a asalin lugha aramiya din wa ukaffiru zurriyatahu bi muhammad ne. Sai suka mai da shi majmat. To yanzu majmat din ma yanzu sun cire shi, ya zama sa ukaffiru zurriyatahu jiddan. An cire majmat din ma, yanzu ya koma jiddan. Zan yawaita zurriyarsa da muhammad, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. To ɗan uwa, wa'annan nassoshin suna nuna mana cewa lallai annabin da za a cika alƙawarin ƙarshe da shi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Bari in baku misali na ƙarshe a cikin Book of Genesis sura ta 22 aya ta 16 zuwa 19. Sura ta 22, kun san anan ne ma aka bada labarin nan da muke karantawa cikin littafin fitowa, Book of Genesis sura ta 22. Anan ne Allah ya bada labarin annabi Ibrahim din gaba daya da wannan kissar yankan. To a cikin labarin ne a daidai aya ta 16, ku ji abin da aka ce aya ta 16. Aya ta 16 take cewa, yawwa, take cewa aya ta 16, and said by myself I have sworn, kuma ka gaya, and he said, ya faɗa ya ce shi Allah kenan, na yi rantsuwa da zati na tunda kai wannan abun na ce ka je ka yanka ɗanka kuma ka je, walam tamna ibnaka wahidaka anni, kuma baka yi min rowar ɗanka tilo ba, to la ubarikannaka, ni kuma na yi rantsuwa sai na yi maka albarka. To anan da aka ce ɗanka tilo, annabi Ibrahim ya taɓa zama da ɗa tilo ne? Wannan wani ruwa ne yake zikewa anan. Ya taɓa zama da ɗa tilo ne? Jama'a tambaya ce, annabi Ibrahim ya taɓa zama da ɗa tilo? Ya taɓa zama da ɗa tilo, amma lokacin da yake dawa Isma'il, domin san da ya haifi Ishaqa ya zama ɗansa tilo ne? Ya zama ƴaƴansa nawa kenan? ƴaƴansa biyu. Tunda kuma tsiran annabi Isma'il da annabi Ishaqa akwai shekaru masu yawa, kusan shekara 14. Domin annabi Ishaqa ba a haife shi ba ma sai da annabi Ibrahim, sai da ma mala'iku ma suka zo za su je su halakar da mutanen annabi Lut, sa'an nan a hanya aka zo aka yi nan. To shi yasa Ibn Kathir a cikin tafsirinsa, Allah ya ji kansa da rahama, ya kawo maganganu da yawa sosai, yake cewa faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, inni zahibun ila rabbi sayahdin, ya'ni rabbi habli min as-salihin, ya'ni auladan muti'ina, Allah ka bani ƴaƴa masu da'a, min qaumihi wa ashiratihi alladhina faraqtuhum, wa inda suke wato muti'ina iwadan min qaumihi, tunda ya fita ya bar mutanansa, to Allah ya bashi musanyan wa inda ya tafi ya bari ya rabu da su. Sai Allah ya ce fa basharnahu bi ghulamin halim, sai muka yi masa albishir da da mai hakuri, wa hadhal ghulamu huwa isma'ilu, wannan ɗa shi ne Isma'ilu alayhi salam, fa innahu awwalu waladin bushira bihi Ibrahim, domin shi ne ɗa na farko da aka haifa wa annabi Ibrahim alayhi salam, wa huwa akbaru min Ishaqa bittifaq almuslimin wa ahli alkitab, wannan musulmai da ahli alkitab duk sun yarda cewa annabi Ibrahim, annabi Isma'ila shi ne gaba da annabi Ishaq, bal fi nafsi kitabihim, bal ma a cikin Bible anna Isma'ila wulida wal Ibrahima 86 sana, an haifi Isma'ila a lokacin Ibrahima yana da shekara 68, yana da shekara 86, wa wulida Ishaqa wa umru Ibrahima 99 sana, amma Ishaqa ko an haife shi annabi Ibrahim yana da shekara 99, 99 a AB 86, a shekara 14 kenan, ko to tsiren annabi Ishaqa da annabi Isma'il kenan. Sai Ibn Kathir ya ce wa indahum anna Allah amara Ibrahima an yadhbaha ibnahu Ishaq, amma Yahuda su sun ce wai Allah ya tsaye annabi Ibrahim ya yanka annabi Ishaq, wa umru na'am bi dhabhi ibnihi wahidahu, ai Allah ya umarce shi ya yanka ɗansa tilo, wa fi nuskatin, a wani bugun kuma bikirahu ɗansa na fari, wa ɗansa na fari Isma'il, fa aqmahu ha huna kadiban wa buhtanan, Ishaq shi yasa saboda ƙarya zaka ga in ka dinga bibiyar nassin zaka ga wani lokacin an ce ka yanka ɗanka wahidaka wanda shi ne kaɗai ɗanka, sai Yahuda suka ce ai abinda isa saboda ai Ishaqa shi ne ɗa, Isma'ila ai ɗanku yanga ne. To zaka kamo su ka koma cikin Bible ɗin da Allah yake bada labarin annabi Yaqub a Bible, ba yana da 12 ba ƴaƴa 12 da Allah ya ce 12 na tsiba a cikin ƴaƴa 12 nan an kirga su a matsayin ƴaƴan Isra'ila akwai bi dukkan su ƴaƴan baiwa ne ƴaƴan ku yanzu ne wanda ku yanjin duka kowace da suranta Tofil da watace ɗayar duka annabi Yaqubu yayi sadaka da su kuma sun haifa masa ƴaƴa kuma ana kiran su da sunan sa ƴaƴa to dan yaya shi kuma annabi Ibrahim ba za a kira Isma'ila dan ya zama dan ku yanga amma ala fardu sihhati qaulihim kaga kenan magana Allah ya harifuna kalima amma wadin ta sake dawowa ko to ibnaka wahiduka fa aqhamu kadiban wa buhtanan ishaqa wataran sai kaje an ce kuma ka yanka danka bikiraka wanda shine danka na fari a watan wani wajen kuma yaga an ce ka yanka danka tilo ishaqa daga ji ka san shigar da ishaqa akai wannan shine abin da ake kira interpolation shine abin da ake kira idraji mudraji ne wannan kuma wannan yana ɗaya daga cikin defect ɗin da ke cikin Bible ɗin. Shi yasa wani marubuci marubucin tarihi ya ce the most ya rubuta wani rubutu a wata magazine title ɗin abin yace the most dangerous book in the world ko on the earth is Bible keep it under lock and key. Ke mafi hadarin littafi a duniya shine Bible da haka ka ba kawai aje shi gefe guda Jehovah Witness suka fitar da makala wacce takenta shine 50,000 there are 50,000 errors in the Bible akwai kusakurai 50,000 a cikin Bible dan haka in kaga wani abu da ya saba wa alqur'ani to ka dauna alqur'ani na Bible din kuskuren nan ne ko shigar da magana akai wacce ba ta to a Ibn Kathir da ya maganganu masu kyau al-Imam Ibn al-Qayyim Allah ya ƙara yadda a gare shi Allah ya ji kanshi da rahama ina a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad yayi wannan magana mai kyau game da abin da ya shafi wannan mas'ala wanda ya kamata mu dan tsaya akan maganar sa na so in karanta mana maganar Fakhruddin Razi wanda ya kawo magagata hujjoji da yawa akan akan abin da ya shafi wannan mas'ala din to amma magana Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa rahama yake cewa a cikin Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad wa Isma'il huwa az-zabih dan da aka yanka din nan shine Isma'il ala qawli as-sawabi inda ulama'i as-sahaba a magana ta gaskiya da malaman sahabbai suka tafi akai wattabi'ina wa man ba'dahum amma al-qawlu bi annahu ishaq fa batil amma magana a cewa ishaq ne wannan ba daidai bane bi akthara min 20 wajhan in zamu kawo hujjoji sun fi 20 wata mi iki shaykh al-islami ibn taymiyyah taqaddasa Allah ruhuhu yaqul Allah tarki yace nadi ibn taymiyyah yana cewa hadha al-qawlu inma huwa mutalaqqan min ahli al-kitabi magana cewa wai ishaq ne zabi shine a wannan kissar ku lura da zabin sa na kawo muku wannan saboda ai qur'ani ne ana so a gane Allah yake ne yasa wata kila lalle a tsaya a tsefa magana yace wannan magana ce da aka samu ta daga ahlul kitabi saboda hasada irin ta ahlul kitabi kenan ko ma annahu batilun bi nafsi kitabihim tare da cewa wannan magana ce ta ƙarya littafin su ma ya ƙaryata cewa ishaq ne fa inna fihi inna Allah amara Ibrahim an yadhbaha ibnahu dhikrahu wa fi lafdin wahiduhu wala yashukku ahlul kitabi ma'al muslimin anna Isma'il huwa dhikru awladihi wallazi gharra ashab hadha alqawl anna fi at-tawrati allati bi aydihim idbah ibnaka ishaqati kowa kuma yasa annabi Isma'il shine dan sa na farko amma abinda ya rubuce an samu a cikin Bible inda aka ce ka yanka danka Ishaq sai ibn Qayyim sai yake cewa wa hadhihi az-ziyadatu min tahrifihim wannan yana cikin tahrifin su wa kadhibihim li'annaha tunaqidu qawluhu izbah dhikraka wahida izwa karshe kun ga hatta manyan malamai ga yadda suke naƙasha magana ko da haka shi yasa yana da kyau dama a tsaya a tantance magana to ubangiji subhanahu wata'ala sai yace da annabi Ibrahim qad saddaqta ru'ya haqiqa ta kaskata mafarkin da kai inna kadhalika najzil mutsinin kamar haka ne wato muke sakawa waɗanda suke masu kyautatawa kuma annabi Ibrahim yana daga cikin bayin Allah subhanahu wata'ala masu kyautatawa wadan Allah ya jarrabe su da sharri ko alheri a matsayin jarrabawa suna iya jurewa kuma abin da yake ƙara tabbatar maka da haka an sifanta annabi Ibrahim an sifanta dan anan da kidane da halim kuma yake cewa minas sabirin kaga yayi alƙawari ko to shi yasa a cikin suratul maryam Allah yake wasu fil kitabi isma'il innahu kana sadiqal wa'd akwai annabin da ba sadiqal wa'd ba babu amma wannan ta aka kebance shi aka ce min sadiqal wa'd dan a nuna maka alƙawarin da yana cewa zai haƙuri yayi haƙuri wa kana rasulan nabiyya to saboda naga kaman ga hadari rangaranga ya hado kuma sa'an nan akwai istar yankashin da mun ba da labarin ya akai aka zo yanka shi ba da abin da ake ba da labari cewa asali anan aka samu jifan shedan asali anan aka samu layya akwai bukatar dan kara hakkake wannan matsala a karatun mu na gobe insha Allah da fata abin da muka kudari bi Allah ya ba mu ladan sa wannan muka kuskure kuma Allah ya fi mana ya Allah muna roƙonka da kyawawan sunayenka da sifofinka masu daukaka Allah ya ubangiji ka sanya mu a cikin bayinka karbabbu Allah ka sanya mu a cikin bayinka karbabbu Allah ka sanya mu a cikin bayinka karbabbu ya Allah ka karba azumin mu da ibadun mu baki daya Allah muna roƙonka karka haramta mana alkhairin da yake wajenka da sharrin da yake wajen mu Allah karka haramta mana alkhairin ka saboda sharrin da ke tattare da mu اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم نارقونك كرنبا تامنا لوكتن دزام متو Allah ka sanya ya zama ranar mutuwa mu ita ce mafi alkhairar rana gare mu Allah ka azurta mu da tuba nasuhan kafin mutuwa Allah ka sa mu cika da imani ya Allah wannan cuta da ta addabi duniya da annoba da ta addabi duniya ta tsayar da komai Allah kai mana maganin ta Allah ka zama gatan mu a cikin ta abinda muka gaza Allah ka iya mana ya Allah mu bayinka ne masu rauni mu bayinka ne miskinai mu bayinka ne talakawa komai a gunka muke nema Allah ka bamu barazanar da ake mana ta kare tattalin arziki ubangiji Allah ka sa ta zama labari da hira Allah duk abin da zai samu duniya na sharri Allah ka tsare muka tsare al'umar musulmai ya ubangiji asarar da muka yi a cikin wannan lokaci ta ayyukan alkhairi da kuma ta arzikin mu na duniya Allah ka musanya mana da gaggawa ya ubangiji ka raba mu da talauci Allah ka raba mu da tsiyacewa Allah ka raba mu da karewar arziki Allah ka raba mu da rasa hutu a duniya da lahira ya ubangiji dukkan abin da kake bawa bayinka nagara da kake kaunarsa ka ba mu shi duniya da lahira Allah karka haramta mana alkhairin duniya da na lahira ya ubangiji marasa lafiya ka tashi ka fadin su mata masu ciki ka sauke su lafiya masu neman yaya Allah ka ba su wanda ake bi bashi ya Allah ka dubi raunin su ka biya musu masu bin bashi an rike musu kudin su ubangiji ka dube su ka dawo musu da hakokin su masu neman jari Allah ka ba su dan kasuwan mu da suke da jari Allah ka alkinta musu ka sanya musu albarka ma'aikatan mu ka sanya musu albarka yaran mu Allah ka ba su ilimi nagari ka sa su zama mahaddata littafin ka Allah ka sa su zama masu kare sunnar manzon ka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko da ranmu ko bayan ranmu Allah ka tsare mu tare da su daga fitintunin duniya matan mu ubangiji ka sanya musu albarka Allah ka sanya musu shari'a a cikin zukatansu ya ubangiji mata da suke neman a yi musu addu'a Allah ya ba su mazaje Allah ka ba su mazaje na gari kamarun mu Allah ka sanya musu shari'a Allah kuma ka ba su ba ta yi na gari Allah duk wata bukata da muke da ita ko ba mu faɗe ta ba ka san ta Allah ka biya mana bukatun mu Allah ka ji ɗan ƴan uwan mu da suka mutu a cikin wannan annoba Allah ka ji ɗan iyayen mu da iyayen iyayen mu wanda suke da rai kuma Allah ka tsara musu imani ka sa su zama da duniya lafiya Allah duk wanda yake fama da wani kunci ko rashin lafiya ko damuwa Allah ka san shi Allah ka san damuwar sa Allah ka biya masa masu nema a roƙa musu Allah ya yaye musu jarrabawa ta zaman haya ubangiji Allah ka azurta su da gidajen su nasu na kansu Allah ubangiji ka azurta su da gidajen su na kansu Allah ka ba su yadda za su yi اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تقضي هوائجنا فإنك يا عليم وعلى قضائها قدير يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم نحن عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ودارك دار السلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.